Gwamnatin tarayya yanzu mataimakin shugaban kasar Najeriya Farfesa Yemi Osinbajo na kan bakarta na cimma burinta na samarwa matasa ayyukan yaki da cin hanci da kuma kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci a arewa maso gabashin Najeriya lokacin da yake jawabin kaddamar da hanyoyi 107 masu tsawon kilomita 169 da gwamnatin jihar Adamawa Senator Muhammadu Umaru Jibril Bindo ya gina a yola fadar jihar Adamawa.
The major concern of Mr. President is unemployment among young people, and even yesterday was talking about what we could do in the short term to bring more employment and to ensure that more young people are employed. One of the programs of our party and one of the programs of the government is the Empower Youth Program. In this Empower Youth Program, we have 10,000 15 young graduates in this state.
Shugaban kasa ya damu matuka kan matsalar rashin aikin yi ga matasa. Ko jiya ma sai da yayi magana kan matakan da suka dace mu dauka na kirkiro da ayyukan yi cikin ɗan gajeren lokaci. Daya daga cikin irin waɗannan matakan shine na shirin Empower da ya samarwa matasa sama da 1,000 ayyukan yi a jihar ku. Tare da haɗin gwiwar kungiyar Red Cross da kuma jami'ar Amerika a Najeriya, yanzu mataimakin shugaban kasa Farfesa Yemi Osinbajo za ta kafa asusu na musamman da zai taimaka wa 'yan gudun hijira sake sugunar da su da kuma sabar musu sana'o'i na dogaro da kai.
The first step will be a makerson which will give an opportunity to internally displaced persons to become active parts of the process to provide solutions to the problems they face every day using technology. This will give Nigeria an opportunity to work with international organizations to export innovative humanitarian solutions to other parts of the world.
Matakin farko shine na kafa asusu da zai baiwa 'yan gudun hijira damar aiki tare da magance matsalolin yau da kullum. Wannan zai baiwa kasar Najeriya wata kafa na aiki kafada da kungiyoyin kasashen kasa da kasa da wasu kasashen za su yi koyi da mu. Abinda gwamnati na ta baiwa fifiko shine dinke bambance-bambance da ke tsakanin al'umman jiha mai kabilu 87, inji gwamnan jihar Adamawa Muhammadu Umaru Jibrilla, wanda yake shimfidar da yake nan na sake gina jiha da ta yi fama da tashe-tashen hankula na Boko Haram. Mu a jihar Adamawa mun yi nasara wurin magance bambance-bambance da ke tsakaninmu. Abin da muka tasa a gaba shine ra'ayin jihar mu. Ministan birnin tarayya Abuja Alhaji Muhammad Bello Musa ya ce kamata a yi gwamnatin tarayya ta yi nazarin ayyukan sake gina yankunan da Boko Haram suka lalata don maida wa gwamnatin jihar Adamawan guraren da ta kashe daga asusu na musamman da gwamnatin tarayya ta kafa domin gina arewa maso gabashin Najeriya.
For the federal government to refund to His Excellency the Governor of Adamawa all the projects that he has done in the local government areas of the northern part of this state, because most of the dilapidation was created by the menace of Boko Haram.
To kome jami'un adawa a jihar Adamawan ke fadi game da kamun lodarin gwamna Jibrilla. Malam Ibrahim Bebeto shine shugaban jam'iyyar SDP ta jihar Adamawa.
Ya yi kokarin tsaka da wanda zai ce da zai bai akan hanyoyi da ya ce da kan hanyoyi abin da ni na sani kenan, wanda inda ba kwalta da kamar shirin babu kwalta da ba ta kashiya ta.
Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adamawa, Najeriya.